أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ما الله بوديا ديا حدامو آ وانا مسلاتين فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم عند يوزا مهاركاراتو نلتاهم ببن مالمي العلامة محمد ناصر الدين الألباني لله بسنة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها لله وجزير بياني أكن صفة صلاة منذ صلى الله عليه وسلم تندق كبر حرم حزوى سلم كمكنا غنيش yanda sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suka rawaito yanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah kuma kasancewa manzo sallallahu alaihi wasallam kuduwa ne gare mu abun koyi ne gare mu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwar shi da abubuwan shi duka da yake yi abun koyi ne a gare mu to wannan littahi zai mana bayani akan sallah ita kuma sallah muhimmancinta ba abu ne ga koyi ga kowa ba abu ne wanda a hili yake mutum idan baya sallah har wasu malamai suna ganin cewa ya kafirta ma to shi wannan babban malami wane ne Muhammad Nasiruddin Al-Albani iya da kyau idan aka ce ma ga littahi za a karantar da wannan littahi ka san waye littahi saboda ka samu nutsuwa akan abin da zai gaya ma cewa haka ne ko ba haka nan bane ba mutum ya kama labari yana da kyau ka san wane ne shi wannan wanda ya kama wannan labari domin ya kasance abin ka karbe shi zuciya bude idan ya kasance kana shakka kan mutum yana daga cikin abin da zai hana ka shi wannan magana tashi idan kuma ya kasance karar da shi yana daga cikin abin da zai kara ma nutsuwa akan ka amshi abin da ya kawo saboda wannan littafi yana daga cikin manyan littattafan shi da yake ji da su dira cewa karami ne akwai manyan littattafan shi wanda ya tattara da sa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi har 10,000 ya littafi na sahihai 10,000 ya littafi na sahihai na hadisi da ifi haka nan shi ma 10,000 duka ya tattara su wuri guda ya ba al'umma domin ya kasance an daina shan wahala wajen sanin hadisin da ya inganta da wanda bai inganta ba to shi wannan ba Allah Muhammad Nasiruddin Al-Albani dan kasar Albani ne wannan kasa ta cikin Europe shi ne ake cewa ma kamar yana da abin nan da Bature shi wannan ba Allah sai kasance a kasai mafi yawa a lokacin nasu mafi yawan su musulmai ne wajen kashi 80 a wannan lokacin musulmai ne baban shi ya kasance musulmi ko malami kuma ya kasance shi ne ma a wannan kwakwayen nasu yake karantar da mutane to shi wannan ban Allah an aihe shi shekara ta hijira tana 333 wanda ya daidai da 1914 kenan a miladiya ya rayu rayuwa ta ilimi inda rasuwar shi ma duka a katurban jizinafi ne rasu kenan da shekara 22 an aihe shi wannan ban Allah a wani gari wanda ake ce mai Uskudurra wanda shi ne za ake ce mai birnin Tirana kenan capital ta ita Albani ita wannan kasa duka mutanen basu da yawa mutanen su duka miliyan 3 ne da 29,000 da wasu yan abin shi wannan ba Allah ya rayu a cikin fami wadda ta kasance fakira ce kamar talakawa ne lokacin da ya tashi sai dai kuma akwai addini a tare da su sai ya kasance kuma abin da ya shahi ilimi shi ne ya damu ita wannan gidan nasu su dai aje a neman ilimi shi dai aje neman ilimi shi ba ma'aihin shi ya kasance mutum wanda duk in kana da wata matsala ta addini wurin shi ne kake zauwa to ita wannan kasa musulunci ya shiga kasai a shekara ta 782 bayan hijira a hannun wani sarki wanda aka yi na daula Usmaniya, daula kenan ta zamana a Turk. Shi wannan sarkin shi ne ya fara zuwa wannan gari, ya watsa musulunci a cikin wannan gari, musulunci kuma ya yadda kwahuwan shi a wannan gari. A shekara ta 979 musulunci ya kasance kowane gida, kowane lungu ya shiga a cikin wannan gari, sai kasance kasa ce wadda musulmai ma sun yawa a ciki illa kalilan daga cikin kristoci. To ana nan sai wani lokaci wani shugaba wanda ake ce mai Zogon, wanda shi da ya zo da ya ɗamshi shugabancin wannan ƙasa, sai ya kasance musulumcin ya fara wasa da musulumcin, sai ya kasance abubuwa wanda shari'a ta kawo sai yake nuna cewa a kawo wani tsari daban irin na Turawa ko na makamancin haka. Daga ciki shi ne fara kawo magana cewa ko mata ba dole bane su sa hijabi, kawai kowace mace ka a ganta da hijabi shikenan su ringa yawan su haka. Sai ya kasance ya ɓata ƙasai da irin abubuwa na akidu na Turawan yamma a wannan lokaci. To dalilin wannan abu shi kuma babu ma'ayin nashi sai kasa hakuri ya zamana a nan, sai ya tattara ya bar kasai sai ya koma kasar Dimashq. Ita kuma kasar Dimashq ita ce ake cewa kasar Sham, kasa ce ta ilimi kuma kasa ce ta musulunci, kasa ce ta mafi yawan su larabawa ne. A lokacin da baban shi ya je wannan kasa, sai sanya shi a lafal ya yi primaire a wannan gari. Lokacin da ya kai lokacin da zai je college, sai ma'ayin nashi ya gani ya hudda shi ya sa shi harkar karatun addini, shi ya yi mai kwanci hankali, ya yi mai suwa a haka. Sai ya hudda shi sai ya zo ya mai majalisi a cikin gida, kamar uban ma'ayin nashi ya bude mai wani wuri a cikin gidan ya ce mai nan ce lafal ɗinka, shi ma'ayin nashi yake karantar da shi. A nan ma'ayin nashi ya karantar da shi Alkur'ani, ya karantar da shi a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ilmuka daban-daban. Yanzu yana nan a nan ya rayu, a cikin wannan rayuwa ya koyi ilimi sosai. Baban shi ya ɗauke shi ya kai shi wani babban malami wanda ake ce mai Sa'id Al-Burhani. To bayan haka nan a wurin wannan malami zai koyi ilimi na luga da balaga da sauransu. To ma'ayin shi sana'ar shi ita ce gyaran mantar, shi ne sana'ar ma'ayin nashi, kuma ya iya gyaran mantar ne. Sai ya koya ma wannan ɗan nashi Muhammad Nasiruddin Al-Albani wannan aiki, kuma sai ya ƙware a haka nan. To ya kasance duka abin da yake ci yake sha da wannan gyaran mantar din yake. Kenan shi rayuwar kwata-kwata ilimin ya ɗauke min hankali bai karkata ba kan ya nemi tara wani abu, a shi dai kawai ilimin. Idan ya je gyaran mantar din ya samu abin da zai ci, kawai ya wadatar sai ya je kuma ya je ya nemi ilimi, aikin kenan. Yanzu sai ya samu wata maktaba a nan Dimashq, ana ce mata maktabatu Zahiriyya. A wannan maktaba bibliotheque inda ke da kwai littattafai daban-daban, sai ya fara zuwa wannan maktaba yake ɗaukar littattafai yana karantawa. Iya zuwa sai suka gani wannan ɗalibi yana da ƙoƙari, sai suka ce mai amshikile guda na ita wannan bibliotheque duk lokacin da kake so ka zo ka shiga. Sai ya kasance kawai kusan kwana ne, kwana ma a nan yake wani lokaci. Ya kasance ya samu wani ɗaki a cikin wannan bibliotheque ɗin, kawai a nan yake rayuwar shi. Suka ba shi dama, yake rubuce-rubucen shi na ilimi, yake abubuwa gabaki ɗaya na addini. To yanzu yana cikin wannan neman ilimin, wata rana sai ya samu wata jarida ta wani ɗan jarida wanda ya rubuta ta, wanda ake ce ma Muhammad Rashid Ridda, ɗan ƙasar Misra. Da ya samu wannan jarida sai ya gani a cikin jaridar an ɗauko littafin Imam Al-Ghazali wanda ya mai suna Ihya Ulumuddin. Sai ya kasance a littafin na Ghazali kowane hadisi ma zuba ake a ciki, da hadisi sahihi da da'ifi komai akwai a ciki. To sai wani malami yana ce mai Zainuddin Al-Iraqi, sai ya ɗauki wannan littafin na Ghazali sai ya warware wannan littafin, ya ringa ma mutane bayanin cewa a cikin wannan littafin wannan hadisin da'ifi ne, wannan hadisin sahihi ne. Tunda hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dukansu bane ingantattu, suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shekaru 100 zuwa 200, wasu aka samu gurbatattun mutane suka ringa ma annabi ƙarya. Kawai su mutun ya zo ya zama ya ce annabi ya ce kaza alhali bai bari. Kawai aka samu wanda ya kawo hadisai na ƙarya, akwai wanda ya yi hadisai na ƙarya watsa addini wajen 6,000, akwai wanda ya 3,000 ya watsa su, kawai ake ta ibada da su ba a sani ba. Sai daga baya malamai suka ce kai ya kamata a ringa bin diddigin inda duk wanda zai ce annabi ya ce kaza abu diddigi a sani waye ga yayi idan kace wani wane ya gaya ma wannan magana wannan hadisin aurin wane kai karatu aurin ka karanta wannan hadisin to shi ma wannan wanda ka karanta aurin sai an san wane ne kuma an san shi din yana da ilimin wannan ko mutumin kirki ne bai da matsala idan ya harda bayyana man cewa suka yi sun bincika to kwana shi ma a tambaye shi shi ma aurin wa samu shi ma ya ce wane shi ma a je a bincika hakanan har zuwa sahabbai har zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ilimin da ya fito na tace hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi wannan Zainuddin al-Iraqi ya daga cikin wannan manya-manyan malaman wa'annan sai ya zo ya dauki littafin wannan na Imam al-Ghazali sai ya ringa warwarewa ya ce wannan hadisin mai kyau ne wannan hadisin mara kyau sai shi wannan mai jarida Muhammad Rashid Rida sai dauko wannan littafin na shi Zainuddin al-Iraqi wanda ya warware littahin na Ghazali sai dauko maganganun wasu daga ciki sai zuba a cikin jaridar shi sai ce yau ku zo ku gani ga wani malami ya zo ya warware ma mutane abin da ke da kai cikin wannan littahi ya warware ma mutane hadisi na kirki da hadisi wanda ba bi tabbata ba Ghazali sallallahu alaihi wasallam to yanzu wannan abin shi ya burge albani sai ilimin hadisi sai ya shiga ran shi ilimin warware hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga ran shi shikenan sai je neman wannan littafin wanda aka warware hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin Ghazali da yake neman littafin sunan littafin Al-Mughni an Haml al-Asfar fi takhrij ma fi al-Ihya min al-Akhbari haka sunan littafin na shi Zainuddin al-Iraqi littafin kinan da aka warware hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin Ghazali daga sahihi zuwa daifi sai je samu littafin aka bai da kudin saya a lokacin sai ce a bashi aro aka bashi aron littafin wannan ya bada kudi da ya zo gida kawai wani abu sai ce mai sauye littafin wannan dukkan shi rubuta shi sai je nemo takardu ya nemo abin rubutu ya shiga rubutu sai ya sauye littafin dukkan shi kakaf ɗin shi da wani mai bincike ya je bi diddigin wannan littafin da shi albani ya rubuta ya kofi ya rubuta da hannun shi ya samu littafin a maktaba ta Madina littafin ya kai safaha 1012 haka ya zama na tsawon watanni kawai rubuta shi wani an rubuta da bik bula wani an rubuta da bik ja wani an rubuta da kaza haka yayin da ya sauya littafin wannan kaf din shi mujalladi guda uku manya-manya to tun daga wannan lokaci shi wannan ba Allah Muhammad Nasiruddin al-Albani ya shiga duniya ta ilimi ya shiga neman ilimi na hadisi kuma ya fice a ciki yanzu bayan haka nan shikenan sai shi wannan ba Allah sai labarin sai fara wanzuwa a wajen a gani ruwa cewa akwai wani bawan Allah wanda yake da ilimi na hadisi wanda ya bayyana a garin Dimashq saboda ni Allah ya yi shi da kwakwalluwa wadda daga ya karanta abin yake har da cewa Allah ba shi wannan kwallo irin wannan kwallo ce kamar kofi take in ya kalli takarda ya karanta ta karanta guda kusan kawai ya har da cita haka Allah ba shi wannan kwallo kuma Allah ya ba shi wannan kwallowa ne don ya ma addini aiki wani malaminmu ana ce mai Dr. Baba Ibrahim ɗan ƙasar Cameroon ne a jami'a yana karantar da mu yake ce mana so guda taɓa ganin albani suna Madina da ya zo garin tun da za a hana shi zauwa garin Makka daga ba aka ba shi dama ya shigo rar da ya zo malamai da ɗalibai suka ringa kokoyin wane ne zai fara zama tare da shi saboda in kai malami ne kana da wata matsala da ta dan shige ma kana so warware ma ita in kai dalibi ne kana jin labarin shi kana ganin littattafan shi kana so ka gan shi kuma kana so ka tattauna da shi a rannan sai aka ware majalisi na malamai suka je suka tattauna da shi suka dauki abin da suka dauka kuma aka ware wani majalisi na dalibai to lokacin da aka ware majalisin na dalibai shi ma wannan malamin namu shi daftar baba yake cewa ya je wannan majalisin amma su suna nesa yana zaune sai wani dan jardani ya zo da takarda haka ɗan garinsu da suka ji labarin albani zai zo Madina kuma za a yi majalisi na ilimi na ɗalibai sai ɗalibai abokan shi wannan wanda ya zo daga jordani suka gamu suka tattara kuɗi suka ba shi kuɗin jirgi ya shigo jirgi ya zo Madina saboda ya zo tattauna da albani da tambayoyinsu ya ba su amsa shi kuma musu a rasare kai musu da ya zo da takardar shi sai ya kawo ma albani matsala ya ce shi wa ga abin da ya kashi kuma gashi misiyon ce zo ta wasu talibai a ƙasar Jordani sai aka ce to tun da shi ya zo daga nesa a bashi dama da ya tashi yana karanta tambayoyi sai ma albani ta tambaya a tambaya ta tara in ban mance ba yami ta tambaya sai bashi amsa can yana ta tambayoyi sai da kai tambaya ta wajen 30 da wani da ya tambaye sai albani ya ce mai wannan tambaye kai irinta a cikin tambayoyinka na baya sai tambayoyin da suke gaban shi waye kite sai kowa ya shiru sai albani ya ce mai tambayar ka ta tara ka ce mini kaza ya gaya mai yanda ya kudi mai tambaye ni kuma na baka amsa na ce ma kaza da kaza da kaza da aka bi kasata in da aka yi arsire da aka zo yanda albani ya mido magana haka ya wade ta lokacin da ya bashi tambaye kuma lokacin da ya bashi amsa wannan yana nuna kayin har da shi da kayin kwalluwa ta shi wannan babban malami to shi yasa wannan zama da ya a maktabar wannan bibliotheque kawai karatu ne ke bai da aiki illa wannan in ya samu ɗan kuɗin shi in ya shigo wannan maktabai shikenan da wannan kuɗin zai ringa samu yana ɗan sayan abinci ko na makamancin haka shikenan kawai karatu yake aikin kenan to yanzu ya fara rubuce-rubuce ya fara rubutu kuma rubutun da yake yana ɗan zuwa gari zuwa bakin gwalgwaje sai aka fara jin labarin shi ɗalibai suna zuwa wurin suna fa'idanta saboda ilimin hadisi ilimi ne wanda ilimin ware hadisi sama zara sallallahu alaihi wasallam ilimi ne na mazaji a cikin mazan ma kuma sai mazaji ba kowane malami bane ba zaka ji an ce ma wannan malamin hadisi ba kowane malami bane ya kai matakin da za a kira shi malamin hadisi ka karanta hadisi ka fasara ne amma ya kasance lokacin da za a karanta man hadisi a ce ma haddathana malik haddathana zuhri haddathana nafi haddathana an ibn umar an annabi sallallahu alaihi wasallam ka zo ka dauko malik kai tarjuma shi ka dauko kai tarjuma shi bi ma'ana ka warware kama mutane bayanin wane ne malik me matsayin shi a harkar hadisi ka zo kan zuhuri shi ma haka nan ka zo kan na gaba shi ma haka nan har zuwa ga sahabi to kwana ka warware ma mutane cewa shin shi imam malik ya gamu da wanda yace ya bashi hadisin sun taba gamuwa a tarihi ko ba su taba gamuwa ba shin shi ma zuhuri da yace nafi ya bashi sun taba gamuwa a tarihin su ko ba su taba gamuwa ba dalibin shi ne ko ba dalibin shi bane duk wannan yana bukatar ka je ka nemi ilimin tarihin zaman shi tare da wannan daliban nashi mutanen da ya ba hadisi shi ma rubuta yake malamin duk malamin da ya ba da hadisi sai ya rubuta ya ajiye ya ce wane wane ya zo ya amsa hadisi a wurina to wannan binciken na sanin cewa lallai wane ya zo ya amsa tabbas hadisin annabi a wurina to wannan sanin shi sai wane da wane to shi yasa wannan malami sai ya fice a lokacin nan kowa ko kowa yake a ce ya zo wajen albani ya dauki karatu kowa ko kowa yake karanta littafi na shi wannan ba Allah labarin shi da yawa a duniya shikenan sai jami'a Madina lokacin da aka kawata shekarar da aka kawata shugabanta na farko ana ce mai Muhammad bin Ibrahim haka sunan shi shugabanta na farko shi ya san labarin albani kuma wannan jami'a ce aka kawa kuma jami'a ce wadda kun ga dai mun yi bayanin cewa bakin shi certificate to amma jami'a ce aka kawa kuma ta duniya ta Madina wanda duk wani bijimin malami idan ya je can yayi karatu ya san ya karatu to jami'a ta tattaki ta je neman shi da kan cewa ya taimaka ya zo koya a wannan jami'a wani ba Allah haka ya dangana ya taso ya komo Madina ya fara koyar da mutane yana koyar da mutane magana ce ta ilimi ana tattaunawa a harkar ilimi akwai abin da su hukuma ta Saudiya misali su haka suke yin kaza albani sai nuna musu wannan abin ba daidai bane kaza haka su haka suke yi sai ce musu ba daidai bane ba ko kuma wasu malamai su ga musu fatawa albani ya ce wannan fatawa ta ku ta saba ga yanda fatawa ta daidai su kuma suna ganin shi wannan ba dan kasa bane ba anan sai wasu suka zo suka kulla mi abin da su kulla mi sai aka wata rana sai ya yi ba kansa a cikin a saman bizar shi sai aka mai biza ta yafa ta shikenan biya zai sake dawo shi bai sani ba sai daga baya ne mai dawo aka ce mai ai kai an hana ka ka shiga Saudiya daga cikin ma mas'alar da suka samu ikhtilafi a ciki akwai mas'ala ta katuwa su malaman suka ce ai mace dole ta sa katuwa shi kuma albani ce a ba dole bane mace ta sa katuwa inda aka ce dole he tarihi duka jikinta ne amma banda fuska banda hannunta su kuma suka ce ai dole kaza kaza nan albani ya kawo hujjojin shi kuma ya rubuta ma littafi na musamman akan wannan to wannan abin ya musu ciwo yaya za su ga musu yi magana shi kuma shi kadai zo saba musu don haka bai kamata ya zauna a garin ba haka nan albani ya koma kasar su ta Dimashq can kasar Siriya kenan ta yanzu ya koma can yin zaman shi tunda da suka tashi daga albani can so koma albani sai ya ci gaba da rubuce-rubucen shi na karatuttuka daban-daban na ilimuka daban-daban kuma yana da'awa a lokacin nan kuma yana zuwa yana karantarwa ya karanta ma dalibai irin littafin fiqh sunna na Sayyid Sabiq ya karanta ma dalibai irin su littafin adabul mufrad duka ya karanta da mutane irin wannan littafin yanzu daga cikin manyan littafin albani akwai wani littafin shi mai suna silsilatul ahadith sahiha wanda muka yi magana littafin ne wanda tattara hadisan manzon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingantattu 10,000 a ciki da'awa da suke akwai su a cikin Muslim akwai su cikin Bukhari akwai su cikin Tirmidhi cikin Nisa'i shi ya tattaro daga cikin wannan littattafan ya ce sahihai kadai zai tsara a ciki sai da ya mujalladi guda 10 a kowane mujalladi zaka samu hadisi a mujalladi sama da 10 kowane hadisi mujalladi 20 kowane mujalladi guda kenan volume guda zaka samu hadisi 150 a ciki haka nan in ka gama zai baka hadisi 10,000 wannan ingantattu kenan daga baya kuma yace to da ifan ma ya kamata a ce mu rubuta su mutane su san su hallu yi tsowo ware dukkan hadisan da ba su inganta ba su ma musu littafi na musamman sai kasance idan kana neman hadisi idan baka same shi ba a cikin wannan littafin na ingantattun hadisai kenan yana cikin dalibai sai sauke ma mutane aiki wanda ya kasance tunda lokacin nan ca akai mai nadawa ci akai kamar seminar ne akai da malamai sai aka rarraba wa malamai aka ce kai ka je ka ware a littafin abinda ya shafi hadisai wanda suke magana akan ciniki kai je ka ware hadisai ingantattu akan wannan kai kuma je ka ware akan zakka kai kuma je ka ware akan sallah shi albani da ya tashi da ya je sai ware dukkan hadisan sai ya zo ya ce musu to radda za a zo a kaddamar sai ya ce to ga wanda kuka ce in je in yi na akan harkar cinikayya ga su kuma hallo ga dukkanin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu ga sanan kuma kawai da albani da ya kana shi aka je aka yi zama na kwanaki aka bincika shi binciken da ya yi kawai sai aka ce na kowa ya bar nashi na albanin sallallahu alaihi wasallam sai aka ɗauki nashin aka buga shi kuma aka watsa shi a duniya kowa ya same shi ko ina akwai shi yanzu da sahiha da kuma da ifa kuma akwai littafin shi da ya yi babban littafi wanda yana jin shi sosai shi ne irwaul dalil fi takhriji ahadisi manaris sabil wannan babban littafi ne wanda shi Nasiruddin Albani wannan babban malami ne sosai shi yasa muka ce ya kamata a ce mu san shi Sheikh Ibn Baz babban malami ne na Saudiya wanda a wannan lokacin da Albani yake Dimashq Saudiya ba ta da malamin da ya kuce da wuce shi wannan Abdul Aziz Ibn Baz da kuma Muhammad Ibn Salih Al-Husaymi da kuma Ali Saud duka wannan manyan malumai ne na Saudiya to su sun taba gamuwa da shi Albani sai aka tambaye Ibn Baz wai me zaka ce akan Albani da ya buɗe baki sai ya ce ma ra'aytu tahta adimi sama'i aliman bil hadith fil asl hadith misluhu yace ba shi ba shi idan shi bai taba gani ba a wannan duniya malamin hadisi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba gani ba malamin babban malamin Saudiya ne wanda babu irin shi a lokacin yake magana cewa bai taba ganin malamin hadisi a duniya ba a yanzu kamar malamin Nasir Muhammad Nasiruddin Albani haka yake cewa sai aka tambaye shi akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah yab'asa li hadhihi al-umma ala ra'si kulli mi'ati sana man yajdid laha dina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk shekara 100 Allah zai tado da wani duk shekara 100 ta wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai tado da wani babban malami wanda zai tace addini ya gyara shi bayan mutane sun dan fara bata shi sai aka tambaye shi a wannan lokacin wane ne ta Albani ba shi ba ta Muhammad Nasiruddin Albani na Siriya yace shi ne wannan wanda Allah ya turo mana domin ya gyara mana addini aka tambaye Usaymin me zaka ce kan Albani sai yace fallazi arabtuhu an shaykh من خلال اجتماعي به وهو قليل انه حريص جدا على العمل بالسنه ومحاربه البدع wannan kadan daga cikin magana da yi yake cewa ni abinda na sani akan Muhammad Nasiruddin Albani a kulgudan lokacin da muka zanna da shi da cewa kadan ne sai ce na san mutum ne mai kiyaye sunnar annabi ko mutum ne mai hada akan bid'a duk inda take haka tambaye imamu shankidi wani dalibin shi yake bada labari yake cewa Imam Shankidi babban malami ne wani malami ne dan Mauritani Shankidi yake ce garin sa ne na ganin Shankidi Muhammad al-Amin sunan shi Shankidi shi malami ne shi ma na harkar usul fiqi da sauransu babban malami ne sosai ma shi ma an ce wajen harda yayi nisa wata rani ya zo haji ya zo Saudiya sai zo wani majalisi haka ana zama ana karatu ana karatun Bukhari da yazo yana yazo yayi zamana sai kowa da kayyan shi yana rubutawa sai malamin ya lura cewa shi wannan ba ya rubuta sai aka ce kai baka rubutu sai yace a yace shi duka wannan shi a gida duka ya shanye Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Nisa'i da Abu Dawud duka yace har da ce su kuma a kwallo shi kawai ka tambaye shi kamar alhamdu haka zai aje masu malamin ya kalle shi sai zo ya dan gwagwata shi ya gwada shi gani kawai wannan ya har da ce komai irin wannan makiya ne na daji bisa da aiki sai wannan amma ai yeshi a wurin ta har da ce Qur'anin ba sai a tun yana da ɗan shekaru 10 zuwa 11 abu ya har da ce a wurin su wannan alfiya su wani nahau da sauransu duka shi ne suka tashi ba karanta ba suke su gane a kawai har da cewa ake a kwalluwa zuwa ake a samu allo a yi ta rubutawa har da ce a wuce kwallo ya kasance ta yi roje kan har da ya kasance bai wasa wajen wannan idan ya rubuta littafi zai ka sha wahala wajen warware shi saboda mutum ne wanda ilmuka zo mai suke lokacin da yake rubuta littafi in yana rubuta kaza sai wani abu ya shi shi ko wani abu daban sai an yi nisa can ya buɗe wata farantar sai can tukun kaji an ce ya rike ta kuma ya shiga wani abu daban babban malami ne wanda sosai ya nisa bai taɓa yin lakwal ba amma kuma yana daga cikin manya-manyan malamai a jami'a ta Madina bai da doktora amma ya kasance shi yake ba da doktorai shi wannan malamin to yana zaune a majalisin shi a Madina ya koyi karatu kawai ga albani ya zo hujja kawai sai ga malamin ya yi tsiye ya iske albani ya mai sallama ya kama shi suka gaisa da girmamawa da ladabi da komai ta kwana kuma ya zauna saboda ya ga hadisi yana tahiya kawai in ka kalli albani hadisi ne ke tahiya wannan malami ya yi nisa sosai a kan wannan kuma duniya ta amfana da shi yanzu haka idan kana karanta littafi idan ka ji an ce masu sahahu albani ya inganta wannan littafin to shikenan in shiru ka kan bakinka wannan hadisin tabbas ingantacce ne ya yi aikin da ya kamata a ce an yi ya yi aikin da ya wadatar ya yi aikin da kai in ka ce za ka yi baka iya yi ba shi yasa ya kai wannan natije kuma kawai kai abin da za ka yi amsa za ka yi kai aiki da shi wani ba Allah da ya zo rasuwa sai wasiya kamar haka daga cikin wasiya da ya wasiya guda bizuwa uku ta farko yake cewa daga ya rasu kada a sanar da kowa sai an binne shi kada a gaya ma kowa sai an binne shi kuma a yi gauga a binne shi wasiya ta fara wasiya shi ta biyu yace kuma littattafan shi duka kaf yace a kwashe su daga nan Siriya a dauke su duka a kai su jami'a ta Madina bibliotheque ta Madina a je a ci su akwai dalibai da yawa da suka je karatu Madina sun ga littattafan albani wanda ya kawo nan kuma suka dauko suna ganin rubutun shi a sa kowane littafi da aka kawo nan albani ya bi shi ya karanta shi ko ta baki in ka buɗa ka ga wani rubutun shi dai da bic ko da crayon akan kamar wani abu da yake so ya ta alama ko na note ko na duka littattafan kuma littattafai ne dubin nake ba nashi ba na wanda wani karanta ne akai banda kuma nashi wanda ya rubuta ya rasu wannan ba Allah Sheikh Albani ya rasu ranar Subhu kwana na 20 a Jumada al-Akhir shekara ta 1420 ta Hijira wanda ya daidai da Libi October 1949 a wannan shekarar ya rasu akwai wasu malamai lasiyar manyan malamai na Nigeria akwai da yawa wanda sun dan je majalisin shi sun saurari karatun shi wasu kuma sun ma ji karatu a hannun shi a Jami'a ta Madina daga cikin su kuma an binne shi bayan sallar isha wannan shine da ya rubuta wannan littafi da zamu karanta Muhammad Nasiruddin Al-Albani wanda shi daga cikin manyan littattafan shi akwai wannan sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan littafi saboda muhimmancin shi a wajen shi ya buga shi sau daya ya saki yadda buga shi sau ɗan goma duk lokacin da ya ga akwai dama a ƙara wani abu sai zo sake rubuta littafin gabaki ɗin shi saboda misali a wata page akwai abin da ya kamata a sa to ba zuwa ba zai ce a dukkan shi ake sakiya to wannan wajen sakiya sai ta bada dama a ƙara wasu ma'lumat wanda ba a sa ba ko a ƙara wani bayanin da ba a yi ba a wancan ko da wani lokaci to wani lokaci ya rubuta littafin ya watsu a duniya ana ta amfani da shi sai wata ma'aikata kamar a ce mata imprimerie wata ke buga littafi take saidawa sai ta dauki littafin na Albani sai ta yi wasu rage-rage a ciki da ƙare-ƙare wannan abin sai ba shi haushi ya yi hada a wannan littafin da yake hannun sai da ya safaha page wajen 30 yana hada a kan wannan abin da suka mai iya fada, iya nuna rishin jin dadin shi akan abubuwa da suka mi suka ci nashi ne, sun yi kare-kare sun yi rage-rage ba don wani abu kawai don a ce ga wani sabon littafi ya sabanta na sifatu salatu nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gashi sabo ya fito na albani saboda sun karo wani abu sun rage wani abu daga mun da ya san wancan littafin daga ya karanta sai gani eh akwai kari a sama kenan sabo ne, sai mutane suke ta saya a duniya. To dalilin wannan abin ya mai ciwo sai sabon littafi shine wannan wanda yake hannun sifatu salatu nabi sallallahu alaihi wasallam, shine wanda ya tsaya kuma dukkan kurakurai da suka mi na dakin ya gyara su ya daidaita shi kuma kiyaye tsaye akan cewa shine zai isa hannun mutane ba wancan na shaku ba, ya ba wata maktaba a wata infirmeri ta ce ta buga kuma ta watsa shi a duniya ake amfana da shi. Shi wannan littafin sifatu salatu nabi sallallahu alaihi wasallam ya samo asali dalilin bambance-bambance da ke da kai na mazhaba, zaka ji an ce dan me yake da suna nan mafi yawa mazhaba Imam Maliki ya ce take da ƙarfi anan, to zaka samu wani wuri mazhaba Malikiya ce, wani wuri Hanbaliya ce, wani wuri Hanafiya ce, wani wuri Shafi'iya ce, haka ko ina da irin nata gari gari wuri wuri a gari guda ka samu wannan ya ce shi dan Hanbaliya ne kuma dan Shafi'iya ne, a Malikiya ya kasance kallon sallah kaza ne, a Shafi'iya kuma ya bambanta in a Malikiya bakwai ne a ce mun kaje an ce takwas ne haka nan haka nan. To dalilin wannan abin kowa kowane malami a cikin su yayi kokarin ya bada irin yanda yake gani haka ya kamata koko haka ne fallan sallah ko na makamta, kowa ya bada kamar ra'ayin shi ne kuma dogara da yadda wasu hadisai na manzon sallallahu alaihi wasallam. To dalilin wannan abin albani sai ya ce bari a ka karshen wannan magana, matsayin shi na wanda ya san hadisan manzon sallallahu alaihi wasallam kakaf kusan kakaf, wannan ba Allah yayi kokarin ya ce zai tato hadisan manzon sallallahu alaihi wasallam ya warware yanda annabi ya yi sallah tun daga kabbara haram zuwa sallama, sai ya rubuta shi a littafi guda kamar ga kai ga annabi kana kallon shi, shi ne sai ya rubuta wannan littafi kenan, babu zancen wata mazhaba kaza, babu zancen mazhaba kaza, a zance ne ake na abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ga yanda annabi ya kaza, ba kakka tsaya ka damu kanka da farilla kaza farilla kaza, a wannan ke dame ka, kawai ka tsaya kai aiki da ya annabi ya sallah kai sallah irin ta shi aka turo ma koya ma sallah, haka kuma yace sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah yanda kuka ina yin sallah, manzo sallallahu alaihi wasallam a saman munbari irin gwada ma mutane irin gwada ma sahabban shi ga yanda ya kamata ku yi sallah, yayi kabbara harama yayi karatu in yazo ruku'i ko sujada ya sauko daga saman munbari ya gwada musu ga yanda ake yi duka yake gwada ta. To wannan ban Allah ya tace ya tattaro dukkan yanda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara harama, yanda yayi karatu karatun Fatiha, yanda ya karatun sura bayanta, yanda ya ruku'i, yanda ya sujada, yanda ya taso, yanda ya kaza, duka min awwaliha ila akhiriha min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha tana kabbara harama har zuwa sallama. Shi yasa wannan littafi yana da muhimmanci babba, duba da muhimmancin abin da yake magana akai ita ce sallah. Sallah sanin kowa ne ita ce rukuni na biyu daga cikin rukunin addinin musulunci. Hadisi ne Ibn Umar yake cewa Manzon sallallahu alaihi wasallam yana cewa bunyal islamu ala khamsi, an gina wannan musulunci akan abubuwa guda biyar: shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa sawm ramadan wa hajjal bait wa nisa ta'i laysa bina. An gina musuluncin nan rukunan shi guda biyar ne: na farko shahada, na biyu shine sallah, na uku azabi, na hudu zakka, na biyar kuma shine hajji. To sallah kaga ita zo a mataki ne. Manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ita wannan sallah a ran tashin kiyama ita ce ta farko abinda za a fara bincikawa. Idan ta gyaru to sauran abubuwan za su zo ma da sauki, idan kuma bata gyaru ba akwai matsala, idan ya kasance akwai nakasu a cikinta sai a ce to a je a bincika a gani a nafilolin shi dai a samu a ciccike ne ya samu ya wuce. Idan aka samu nafilolin bakkayi bakkayi da kyau ko bakkayi na kirki, to shikenan kai sallah ta samu matsala, komai ya samu matsala kwata-kwata, komai ya lalace. Sallah saboda muhimmancin ta yadda aka je sama, manzo sallallahu alaihi wasallam sai da aka kai shi Isra'i zuwa saman bakwai, Jibril yake tare da shi, da suka tahi aka zo magariyar tikewa ita ce sajdatul muntaha, Jibril yake nima baki na nan, manzo sallallahu alaihi wasallam ya huce shi, shi ya dawo tukwana ya je aka fallanta min sallah guda 50. Lokacin da aka fallanta min sallah kai tsaye amsa sai ya dawo, ya dawo sai ya gama da annabi Musa sai yake mai bayanin cewa al'umma ka bisa iya ba ka koma a rage, maza Allah ya koma aka rage ya dawo a ce bisa iya ba a koma a rage haka nan har suka zo guda biyar to kwana ka tsaya guda biyar Allah mukunin sarki yake ce mi wannan guda biyar kin da aka mai da guda 50 kin wannan za a dauke su kamar 50 kin idan umma ka tayita za a dauke ta kamar 50 kin haka nan hadisi na Umar bin al-As Amr bin al-As yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa saboda muhimmancin sallah yace ku ringa umurta ɗiyanku akan yin sallah idan suna da shekara 7 kai sai ku ringa sa su ringa yin sallah da sun kai shekara 7 ku ringa sa su yin sallah idan zai kai 10 a shekara 7 kuna dan lallaba su ana koya musu to da sun kai 10 idan suka ki ku ba su kashi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ba su kashi dan su yi sallah in yi so kuma a raba musu bakwancin su ita sallah wajibaci akan dukkan musulmi wanda ya kasance ya balaga kuma yana da hankali wanda kuma babu wani uzuri wanda zai hana shi yin sallah tana wa akurishin lahiya tana wa akwai wani abu wanda zai iya hana ka yin sallah in dai ba shi ba to bakka da uzuri ka yin sallah sallah wajibi ne dole ne mutum ya yi ta babu zancen a musulmi kuma ya ce biya ya sallah sallah munajati ne kamar me ake cewa munajati kamar kaji gamuwa ne da Allah kamar magana ce kake da Allah lokacin da ka ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah mai sarki zai baka amsa ya ce min ya ce ma hamadani abdi bawana ya gode ni arrahmanir rahim bawana ya yabe ni haka na haka kare kana magana ana baka amsa shine ake cewa munajati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci kaje ya ce istarihna bis salat sai a tashi kawai misali idan abubuwa suka cakule suka shiga cikin juna aka yi abubuwa sai a ce bari a tashi a yi sallah sai ya tashi ya kabar da sallah wannan sallah munajatan nan da zai yi da khushu'in da zai yi sai kasance duk wasu abubuwa na duniya sun koma share guda ya kasance kullo shi ta zo kan wuri guda ya samu nutsuwa kamar yadda mutum zai ce bari je in huta sai je kiskirin yi shuru shi kadai to ita ma sallah idan ka zo ka yi ta to sai ka samu wannan nutsuwai sai kasance ka komo cikin hayacinka wannan muhimman kadan daga cikin muhimmancin sallah akwai hadisi ya tabbata na dan mana Abu Hurairah ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan ara'aytum law anna an-nahar bi babi ahjikum yaghsilu fihi kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min darajihi shay'un ita shin a ganin idan dan akwai teku ko ku a ce ruwa yana bi ta kowa gidan shi sai karance daga ya fito daga gida ya sai shiga cikin wannan ruwa ya wanka misali a ce yayi wanka so biyar a cikin wannan ruwa shin mutumin da zai yi wanka so biyar a wuni shin dauna za ta yi saura a jikin shi suka ce a dauna fa ta yi saura a cikin shi to yi ce musu to haka sallah guda biyar take idan mutum ya kiyaye su iyayensu da kyau to dauna ta zunubi ba ta yi saura ba a jikin shi hadisi ya tabbata na Abu Umama al-Bahili yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wani yake bada labarin wannan ya kusa shekara 19 almajirai suna gaban shi sai yake ba su labarin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin tun musulunta shi sai yake ce musu wata rana ya zo garin Madina zawar shi na wadi sai ga an tashi ana arwalla za a yi sallah sai yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai ita arwalla menene arwalla me yasa ake arwalla kamar me muhimmancin ta sai manzo Allah ya ba shi labarin cewa wannan arwala da take gani idan ka wanke hannunka duk zunubin da ka aikata da hannu Allah ya yima shi idan ka kukkure bakinka duk zunubin da ka dauka da bakinka Allah ya yima shi idan ka wanke fuskarka duk abin da ka gani Allah ya yima idan ka wanke kafa zuwa ƙarshe yana daga cikin muhimmancin sallah ka duba gani arwala idan kai wasu kananan zubbanka duk tafiya suke da kana yin arwala sai wani daga cikin wanda suke zaune a wajen sai yake cewa Abu Umama yanzu daga yin arwalla a yahi ma mutum zanubai sai ce me kai kana da lafiya kwa shekara ta gomiya ta rawai su manzon Allah yake cewa man kazaba alayya muta amidan falita bawa maqazumin anna don da mun kariya daga game ne mazamanin shi a wucin wuta tun da wuri yanzu na kai shekara gomiya ta rasa abin da zan yi sai in gina ma kai na gida a gidan wuta to yace in ban ji wannan magana daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su uku so hudu ko so bakwai ma yace ya ji manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan saboda muhimmancin yin sallah tun daga arwala ma ji ba irin zulubban kai ne za su tafi bare lokacin da ka zo kabbara harama akwai addu'o'i da ake a kabbara harama tun wani duk an ka duba a cikin sallah kawai addu'o'i ne da ambaton ubangiji wanda kuma duka suna da alaka da kankarewa mutum zulubai wani abu da ya burge ni a cikin wani wuri da na gani akan wani ijazul ilimi na Qur'ani kamar wata mu'jiza ta Qur'ani yine ne bincike ne akai a cikin Al-Qur'ani ayoyi da suke magana akan iqamatus salat inda Allah yake cewa aqimis salata ka tsaye da sallah wa aqimis salata li zikri to wannan kalma ta aqimis salata a tsaye da sallah ta zo wurare guda biyar a cikin Al-Qur'ani mai girma wanda sai shi wanda ya bincike sai ya ce to wannan kalma ta zo sau biyar a cikin Al-Qur'ani daidai salloli guda biyar na wuni kenan su ma guda biyar ne sai ya ce kuma da ta zo da magana ta plural jam'i kenan aqimu salata ku tsaye da sallah ita na hari aqimu salata ka tsaye da sallah ita ta zo sau biyar ita kuma aqimu salata ku tsaye da sallah ku duka ita kuma ta zo sau goma sha biyu to idan aka gama biyan da sha biyu nawa ke badawa 17 to idan aka lissafa adadin rakawoyi da mutum yake na farilla guda 17 ne asuba guda biyu azhar guda nawa hudu in aka gama shidda la'asar nawa kenan 10 ko 10 magariba nawa kenan uku in aka gama kenan nawa 13 isha nawa kenan idan aka gama kenan nawa to haka Qur'ani yake saboda mu'jiza ta Qur'ani idan Allah ya ce aqimus salata to wannan kalma ta aqimus salata so 12 su shi kuma kalma ta aqimus salata tsaye da sallah shi kuma so 5 yazo da aka gama sai ya ce su suke bada adadin rukawoyi na sallah ga baki ya ci gaba da cewa idan ko muka duba wannan shafin wannan su suke gama ma sunnoni da ake yi na sallah sunnoni da ake yi misali kai sunnah ta ta me yake suna raka'atul fajr kai raka'a hudu kahin azhar kai raka'a hudu ba azhar kai raka'a hudu bahin kahin la'asar har zuwa karshe sai an gama sunan sunnonin su goma sha biyu ga baki ɗayan su sai ya ce kuma idan ka dauki kalma ta salawat salawat a cikin Qur'ani take zauwa a jami kalma ta salawat ita kuma ta bibitu so biyar kalma ta salawat a cikin Al-Qur'ani kaf idan ka duba ta bibitu so biyar shi ke nuna ma cewa adadin sallolin da za a yi a wuni guda biyar daga cikin mu'jiza ta Qur'ani kenan Qur'ani ya yi ishara akan muhimmancin sallah ta wannan hanyar wanda kamar sai an daddake an yi nazari dogo tukwana za a iya gane cewa wannan abin fa ga abin da yake ne magana ce ake muku cewa wannan abin fa da aka ce a tsaida shi a kiyaye shi to a tsaya a kiyaye shi da kyau saboda kalmar malam Allah ya amfani da ita ita ce ta aqimus salata tsaida sallah aqimus salata tsaida sallah kayi ta a lokaci kuma kayi ta yanda annabi koya akwai magana ta malam da yi a cikin littafi insha Allah za mu karanta ta Mazhar sallallahu alaihi wasallam yake bayani cewa wanda ya sallah irin wadda nake to alƙawari ne akan Allah zai sa shi aljanna idan kuma kai wadda ba wadda manzo Allah yake yi ba to akwai matsala shi yasa wannan littafin zamu karanta shi suffa sallan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kasance mun shiga cikin wanda za su yi sallah irin ta annabi domin mu samu tsira mu ma a gobe kiyama idan an zo ana zanen wanda suke sallah da kyau malam ya fara magana a littafin shi yake cewa alhamdulillahi alladhi farada as-salata ala ibadihi godiya ta tabbata dukkan yabo ya tabbata ga Allah wanda ya fallanta sallah ga bayin shi wa amarahum bi iqamatiha wa husni ada'iha ya musu umarni akan wannan sallai su tsaida ta kuma su kyautata wajen ta wa allaqa an-najaha wal falaha fil khushu'i fiha sai Allah ya danganta tsira da mutum zai yi da cin nasara idan mutum yana khushu'i a cikin sallah yana nutsuwa a cikin sallah iya tsoron Allah a cikin sallah a cikin mi yana magana ne akan ayatul cikin suratul mu'minun Allah yake cewa qad aflaha almu'minun haqiqa mu'mini sun ci nasara sun tsira saboda mi alladhina hum fi salatihim khashi'un wannan sai kasance a cikin sallar suna masu nutsuwa shine malaka yace wa allaqa an-najaha wal falaha bil khushu'i fiha Allah ya gama cin nasara da meke da suna da samun rabo ga wanda yake yin khushu'i a cikin ita wannan sallah. Waja'alaha furqanan bainal imani wal kufr, Allah kuma ya sanya ta ita ce take rabawa tsakanin imani da kuma kafirci. Dukkan mai yin sallah yana da imani, inda yayi ta da kyau imanin shi zai zama a zuciyar shi. Dukkan wanda bai sallah to wannan ya fita daga cikin layin masu imani, baya shiga ciki. Ko da a ce ya shiga cikin layin musulmai to baya shiga cikin layin masu imani, saboda ba ɗaya bane ba tsakanin musulmi da mu'mini. Akwai bambanci tsakanin musulmi da mu'mini. A cikin suratul Hujurat Allah yake cewa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Mutanen ƙauye su zo suke cewa amanna, mun yi imani. Allah yake cewa ku ce dai qul lam tu'minu, kar ku ce kun yi imani, walakin qulu aslamna, ku ce kun yi kun shiga musulunci. Kenan ka shiga musulunci daban, kuma imani ya zauna a zuciyarka daban. Ka zama mummuni wanda zai kasance kana karɓar dukkan abin da aka ce ma kai a addini, zuciya buɗe ba tare da matsala ba. Wa nahiyatan anil fahsha'i wal munkar, ita wannan sallai ta kasance tana hana alfasha da kuma aiki na banza da dukkan abin da ya kasance munkari da dukkan abin da ya kasance zance na banza. Wannan kuma shi ma ayatul Qur'ani ne ta yi wannan bayani, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, lalle sallah tana hana alfasha kuma tana hana mummunan aiki, tana hana munkari. Kenan kaga mallam anan yayi muqaddima ne akan martaba ta sallah da kuma irin matsayinta da kuma abin da sallah take hana mutum. Amma kada mu ce idan mutum yana yin sabo, kada mu ce idan mutum yana sabo wannan mutumin ai sallar shi ba ta amsuwa. Mummuni eh ko ku a ce musulmi, dukkan wanda ba annabi ba iya saba ma Allah, inda kai ba annabi bane ba to kana iya sabo. Shi yasa a cikin hadisi Kudusi Allah yake cewa innakum tukhti'una billayl, kuna iya yin kuskure da dare kuma da sahi ku nemi gafara ta gafarta mu. Kuna iya yin kuskure, kuna iya yin laifi, kuna iya yin zunubi da sahi ku nemi gafara ta da dare in yayi. Shi yasa aka shar'anta istighfari, ya kasance istighfari abin hanya ce ta tsira ta mutum. Idan mutum yana yawata istighfari zai kasance rayuwar shi da abin da yake nema a duniya zai same shi. Saboda mai saboda kai dole hikayalahin, shi yasa Allah shar'anta ma yawan yin istighfari. Zai zama zara sosai ya koya ma al'ummar shi cewa yake cewa inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fi yawmin aktsara min 70 marra, yace ni ma ina neman tuba zuwa ga Allah a wuni sama da su 70. Annabi ha wanda aka yahe mai abin da yayi da abin da zai a gaba duka an yahe ko bai yin laifi bai yin zunubi, amma shi duk da wanda yake yin istighfari me yasa dan ya koya mana mu ringa yawai. Kenan mai laifi mutum yana iya yin laifi, to me ake so idan kai riga kai kuskure kai gauwa ka tuba kai gauwa ka kai nadama sai kai koma zuwa ga Allah ka aikata laifin yanzu nadama ta zo ma, to yi kokari kafin a ce sallar nisha ka je ka zauna ka yi nadama ka nima Allah ya hima. Kuma Allah yana farin ciki idan mutum ya aikata laifi ya komo ya ce ya tuba, Allah yana farin cikin wannan kuma Allah zai yafe maka. Yake cewa wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad, tsira da aminci ya tabbata ga annabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka al-mukhatab wanda Allah mutsirhi ya ce mai wa anzalna ilayka dhikra, mun saukan ma da alqur'ani litubayyana lin-nasi ma nusira ilayhim, dan ka bayyana ma mutane abinda aka sauko zuwa gare su. Fa qama sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi al-wazifa haqqal qiyam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi wannan umarni da Allah ya mai, yace mai wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi, mun saukan ma da alqur'ani dan ka bayyana ma mutane ma nusira ilayhim abinda aka aika musu. To wannan bayanin wannan sharhin da na alqur'ani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ga wannan aiki haqqal qiyam, tashi na gaske. Wakanat salat min a'zami ma bainahu ma bayyanahu lin-nasi qawlan wa fi'lan, sai ta kasance sallah tana daga cikin manyan abubuwan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ma mutane qawlan wa fi'lan, fada kuma da aiki. Ya fada ya ce kai sallah iri kaza, kuma Allah ya aikata an gani kuma an rawaito kuma haka mun mazaya ne. Hatta innahu salla marratan ala al-minbar, har sai dai kasance wata rana mazala sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a saman minbari, ya qumu alaihi wa yarka, ya tashi a saman minbarin shi ya ringa ma sahabban shi sallah su gani, ya ringa yin ruku'i su gani, ya ringa yin sujada su gani, yace musu kuma sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah yanda ko gani ina yin sallah. Summa qala lahum tukana, yake ce musu innama sana'tu hadha lita'tammu bi wa lita'allamu ay wa lita'allamu salati, yace na aikata haka ne ba dan wani abu dan koyi da ni kuma halau dan kusan sallata. To kun ga magana abin da yake nan ya kawo malam, yace to a me da komi a shari a tsaya a dauko ya annabi ya salla, mu zo mu tattara ta a wuri guda, abun ba al'umma, al'umma su ringa yin salla irin ta annabi, ba sallata wannan yace mazhaba kaza ba, wannan yace mazhaba kaza, a wannan hadisi ne aka tattara a cikin wannan, ga yanda annabi ya kabbara harama, ga yanda ya kaza, ga yanda ya kaza, ga yanda ya kaza, tun da kabbara harama har zuwa sallama. Wannan littafi malam yayi kokarin tattara mana wannan, kuma saboda muhimmancin sallai kuma kantashin koyarwa ta annabi da yace ai yanda yayi, to shine malam ya tattaro mana yanda annabin yayi, ya zuba mana a wannan littafin, kuma shine a haka insha Allah za mu karance shi har zuwa ƙarshe in Allah ya yarda, in Allah ba mu dama haka. Ina gani lokacin sallah yayi, anan za mu dakata, abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada, wannan muka kuskure Allah ya yi mana. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.